irin yadda aka yi nan sabon sarkin biyu kenan wato mai Mustafa Umar Mustafa da kuma ya kasance sarki na 29 cikin jerin sarakuna da aka yi a garin biyu bayan da sun mahaifinsa a wata asibitin gwamnatin tarayya da ke garin Gombe kafin nadin mai Mustafa Umar Mustafa dai a matsayin sabon sarki na 29 shine ke rike da sarautar gargajiya da ake kira Nejala kuma shine babban da a cikin mazaga marigayi mai Umar Mustafa an dai dada wannan sabon sarki ne a fadar masarautar na biyu bayan nika masa wasika da sakataren gwamnatin jihar Borno Alhaji Usman Ciddashwayeyi tare da harakiyar mataimakin gwamnatin jihar Borno Alhaji Umar Usman Kadafur wanda kuma sabon sarkin ya yi dan takaitaccen jawabi kamar haka
ba abin da zan faɗa shi a addu'a tsakanin mu da gwamnatin jihar Borno sarakuna na jihar Borno duk sun ba mu goyon baya wanda mahaifin mu sun yi aiki da jama'a ya nuna cewa sun yi zan aiki da jama'a na zaman lafiya mahaifin mu gaskiya ya tabbatar da mu ya tabbatar da mu da hanyar karatu da noma
to ko me al'umman biyu ke cewa ne game da wannan sabon sarkin
sunana Abubakar Aliyu mai ringa shi gaba da kirai karamar kuma biyu har Borno gaskiya sabon sarkin nan abun da kai jiya gidan kuma sarkin biyu abun ya yi kyau sosai abun ya kawatar gunayi abubuwa wanda ya kamata jama'a sun taru a nuna haɗin kai kuma bayan Allah sun baya a jarida ta yi wani da murna kuma da rikota na amfani da rumi kyau eh gaskiya ma ya sata kamar zarar jama'a lafiya kuma shi ma muna masa addu'a fatan alkhairi Allah ya sa duka halaye ma'aikinsa masu kyau da kuma ya daura a kan abubuwan da ma'aikata ya gaji na alkhairi
to ni sunana Sadi Samarwa a biyu nake da zama da wallahi gaskiya a wannan najin da aka yi dan abin da muka gani sai dai an da saka don gaskiya wanda aka zaba mana shi ne cancan da shi ya dace mana da zamanin mu na yanzu to shi ne hakuri ne da zama da jama'a ne wanda kowa zai fahimce shi ya fahimci ba a takaice yadda ya dace mu a garin kamar yadda baban shi ya dace mu sunana Bukar Bulama bai kuma chairman na biyu alhamdulillah gaskiya ai nasara kuma an samu sabon sarki an same shi shi kuma wannan sabon sarkin dan wannan dan wanda ya rasu ne ya fata mu gaba ki ne talakokin kasan nan gaba da na December kuma ga Allah ya sa ya rike da hannun dubbi kuma jama'a Allah ya sa so shi duk abin da zai za a yi dai na zaman lafiya fannin jirgi ne fannin noma ne fannin asibi duk wani abubuwa ne wannan na rayuwa kuma ga Allah ya sa ya inganta mana
wasu mazauna garin biyu kenan ke bayyana ra'ayinsu game da nadin sabon sarki da aka yi musu game da nadin wani sabon sarki da aka yi wa masarautar Haruna Dauda biyu Muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.